zaben fidda gwanin da ya gudana a Bauchi ya gudana ne babu hamayya, wato kadaran kada han, inda aka kada masa ƙuri'u guda 655. Ga irin jawabin da ya gabatar a bayan da aka bayyana sakamakon zaben.
Ina godiya wa jama'an mu na jihar Bauchi, especially mutanen party mu da suka gana cancanta a bada ticket din takarar gwamna. A gode Allah saka da alheri, ba za mu ba ku kunya ba.
Shugaban jami'ar PDP a jihar Bauchi, Hamza Koshe Akuyan, ya ce jama'a sun zabi abin da suke so.
Jama'a sun fito, sun zo sun zaba mu da suke so. Kun gani wannan abun, ku ne za ku faɗi abin da aka yi. Muka zo muka gudanar da wannan abu.
Dan kashin shine dan takara.
Insha Allah shine dan takara da muka yi declaring mutane suka zabe shi, kuma da shi insha Allah za mu je ga gari.
A jihar Gombe, makwabciyar jihar Bauchi, yan takara guda 5 ne suka fafata zaben fidda gwanin, wanda da ƙarshe Alhaji Muhammad Barje Jibrin shine ya nasara da ƙuri'u 160, shi dai wanda aka zaba masani ne kan harkokin kuɗi. Na zanta da shi Taylor Taho a bayan da aka bayyana sakamakon zaben.
Sunana Muhammad Jibrin Barde. Godiyan Allah subhanahu wataala, na farko zamu yi wannan da aka yi nasara ne da kuma cin sa'a da jihar Gombe gaba ɗaya ta yi. Wanda muka fama wata da su gaba ɗaya, nasara na ga musu, ba nasara nawa bane, nasara namu ne gaba ki
dena. Wata sabuwa kuma, ƴaƴan jami'ar APC a jihar Bauchi sun yi taro da kuma yin kira ga uwar jami'ar ta ƙasa da kuma a jihar da su yi wa Allah su bari a yi zaɓe a maimakon ɗauki ɗora. Shugaban taron ya yi ƙarin bayani a kan makasudin taron a hirata da shi.
Sunana Alhaji Abubakar Umar, ɗan malikin Tawaya. To, makasudin wannan taro dai a matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC, kuma mu roƙi alfarma a wajen uwar jam'iyya ta ƙasa da shugabannin jam'iyya na jihar Bauchi su ba da dama. Tunda an yi zaɓe, an zaɓi delegate, 'yan takara sun fito da yawa, to a bar delegate ɗin nan su zaɓa mana ɗan takarar gwamna.
Kuna ganin za a yi kamar ɗauki ɗora ne kuke da fargaba ne?
To, muna fargaban, an yi haka mun san cewa mun samu matsala, mun samu nakasu. Shi yasa in ma akwai tunanin za a yi haka, muna kiran su don Allah, don Annabi, a bari a yi zaɓe.
Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka, daga Bauchi a Najeriya.